بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما سوء البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى حدوى دكو أديدي وانا لوكتي بركة مدى سادوى وانا شرينا منا رمضان أتاريه دقتش متى الباني تيبي كينوا دشان الله وانا شريني وانا مكي كاومكو تكيتتم بياني akan wasu abubuwa da suka faru a tarihin dauloli da karnoni da zamunna mabambantan na musulunci musamman a cikin watan Ramadana mai albarka a daidai irin waɗannan ranaku a wannan shiri na yau wanda shine kashi na 28 cikin wannan jeringiya mai albarka zamu yi tariyar wasu bayanai takaitattu ne har ila yau da suka shafi wasu abubuwa da suka faru a daidai irin wannan rana ta 28 ga watan Ramadana. Allah ubangiji ya sa mu dace. Abu na farko shine a shekara ta 4 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a daidai irin wannan rana ta 28 ga watan Ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri uwar muminai Zainab bintu Khuzaima ibn al-Harith wadda ake walakabi da Ummul Masakin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aureta ne a daidai irin wannan rana mai albarka. Haka nan a daidai irin wannan rana ta 28 ga watan Ramadan a shekara ta 9 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tawagar Thaqif wato wafdu Thaqif suka iso Madina dan wato zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yin magana da shi da kuma bayyana uzuri da hanzarin su da neman ahuwa akan abin da suka yi a baya da kuma jin labarin musulunci wanda a ƙarshe kuma suka musulunta. Wannan wafadi su ma sun zo ne a daidai wannan shekara ta 9 bayan hijira a cikin watan Ramadana a ranar 28 ga wata irin wannan da muke ciki. A shekara ta 92 bayan hijira a irin wannan rana ta 28 ga watan Ramadana mai albarka a ƙasar Andalus kamar yadda muka ji a shirye-shiryen baya musulmai ƙarƙashin jagorancin komandan su wato Tariq ibn Ziyad sun tsallaka ruwa na Baharul Abyad al-Mutawassit ta abinda ake cewa Madiqu Jabal Tariq sun tsallaka zuwa yankin Iberia a shirye-shiryen su na kai har-haren fatahi da kai sakon musulunci zuwa ƙasar Andalus wato Spain kenan da wani yanki na Portugal da ma wani yanki na Faransa da Italiya a wannan zamanin. To waɗannan sojoji ƙarƙashin jagorancin wannan komanda nasu wato Tariq ibn Ziyad a ranar 28 ga watan Ramadana shekara ta 92 bayan hijira suka fara gwabza yakin da ake kira da suna Ma'arikatu Shadhuna wasu kuma suna kiranta da suna Ma'arikatu Sahlur Al-Birbat wato wani yaki ne wanda aka gwabza tsakanin sojojin musulmi ƙarƙashin jagorancin shi Tariq ibn Ziyad da sojojin Al-Qut Al-Gharbiyun wato Ghul kenan waɗanda su musu ƙarshen jagorancin Lodrick kamar yadda wato masadir na musulunci ke kiransa wani soja ne komanda wanda a wannan yaƙi aka ci nasara a kansa aka kuma kama shi da shi da wasu komandoji nashi al'amari dai ya ƙare da cin nasarar musulmai a wannan yaƙi wanda wannan cin nasara kuma shi ya buɗe ƙofar shigar da musulunci yankin Iberia wato Andalus kenan wanda kuma daga nan ta zama ƙasa ta musulunci tsawon wajen ƙarni 7. Allah ubangije ya saka waɗannan sojoji na musulunci alkhairi, Allah kuma ya ba su ainihin cikakken lada na ayyukan da suka yi na futuhat a waɗannan zamunna da ake labari. Ta ɓangaren wafayat wato rasuwa da aka yi a wannan ainihin wato zamani. Idan muka koma shekara ta 65 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama za mu ga cewa a ranar 28 ga watan Ramadana a shekara ta 65 bayan hijira Allah ya ɗauki rayuwar Marwanu ɗan Hakam wato halifan Banu Umayya na 4 daga cikin jerengiyar halifan Banu Umayya kuma in ka so ka ce ɗaya daga cikin mafiya shaharan halifan Banu Umayya wato Abu Abdul Malik Marwan ibn al-Hakam ibn Abi al-As al-Umawi wanda an haife shi ne a shekara ta 2 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya kuma rasu a wannan shekara ta 65 bayan hijira, ya rayu kenan shekara 63. Kafin hawan shi halifanci, Marwanu ya kasance dalibin ilimi ne mai riwaya hadisi daga cikin wanda suka yi karatu mai zurfi a musulunci. Amma bayan hawan shi mulki, harkokin sarauta suka sha gaban sa, shikenan ya ainihin yi bankwana da harkar ilimi, ya kuma zama sarki ɗaya daga cikin mashahuran sarakunan Bani Umayya wanda aka san su da ainihin ƙwarewa da gogewa. Marwanu dan hakan yana tsakiyar rigingimu da aka yi na ainihin wato halifanci wanda suka kai shi zuwa ga shugabanci, da kashe-kashe da suka yi majunan su, da kuma irin rigingimin da yayi da waɗanda ma ba ƴan cikin Bani Umayya ba. Hakanan kuma mutum ne mai falala wanda ake kallon shi cikin jarumai manya a cikin Qurayshawa, wanda ya kasance babban sakatare ga Sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu, kuma shine daga cikin waɗanda suka kare Usmana, suka yi ƙoƙarin kare shi a Yawmuddar sanda kashe Sayyidina Usman, kamar yadda kuma yake da aibobi da ake ambata, wanda daga cikin su akwai ganin da ake shine mutumin da ya harbi babban sahabin nan wato a ranar Jamal, wanda ake cewa ainihin wato wato sahabin nan wato Ibn Zubair shine ya harbe shi a yakin Jabal, da kuma rigingimun da suka biyo baya wanda suka shafi rigingimun siyasa, abinda yake da alaka da rigima tsakanin Bani Umayya da Ahlul Baiti da Bani Umayya da magoya bayan Abdullahi dan Zubair da sauran dai rigingimu na siyasa waɗanda suna da yawa, ba zai yi ambace su a nan da ladalla ba. Baya ga shi kuma wani mutum wato wanda ya rasu a irin wannan rana shine As-Sayyidatu Nafisa. Nafisa wata mata ce cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ana ce mata Nafisa bintul Hasan, daga cikin sayyidat na Ahlul Baiti a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta kasance wata baiwa Allah ce mai yawan ibada, wata ke zahida, wata ta gujewa duniya, ta yi watsi da rayuwar ainihin hatta ma aure. Cikakken sunanta shine Nafisa bintul Hasan bin Zaid ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. An ce an haife ta ne a Makka a ainihin wato shekara ta ainihin wato 145, kuma ta rasu a irin wannan rana a ainihin shekara ta 208 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama. Ta shahara da zuhudu da gudun duniya, ta yi ilimi mai zurfi, ta koyi karatun hadisi da fiqhu da sauransu. Ta mutane da dama sun nemi su aure ta, amma bata yi aure ba. Daga baya dai ta yi aure, ta auri Ja'far dan Muhammad dan Ali dan Hassan, wanda ta haifa mushi Al-Qasim da Ummu Kulsum. Sannan kuma daga baya Nafisa ta yi tafi, ta bar kasar Madina, ta koma kasar Misra inda ta zauna da ƴan uwanta da iyayenta da sauran jama'a, har kuma anan ta rasu, kuma akai mata kabarinta a ainihin kasar Misra, wanda har yanzu kabarin tana daga cikin wuraren da ake zuwa ana ziyarta a ainihin wato kasar Misra, daga cikin kaburbura na waliyyai da ake zuwa ana ziyara. Allah ubangiji ya kyauta. Abinda aka santa da shi shine zuhudu da gudun duniya, da kokarin ibada, da yawan kuka, da karantawa, da wa'azi da sauransu. Allah ubangiji ya gafarta mata, Allah ya yi mata rahama, Allah ya sa ta huta. Yawa masu albarka, kamar yadda muke faɗa a kullum, wannan shiri yana nuna mana wato yadda za mu san irin gwagwarmayar da na baya wato magabatanmu suka yi akan cin muriyar Ramadana. Za ka ga Ramadanan su cike yake da jihadi, cike yake da ayyuka na alkhairi, cike yake da yaƙe-yaƙe na kara sadarat na musulunci. Ba kwanciya suke su ta bacci, ko su ta cin abinci, ko su ta nuna ragantaka irin yadda mu ta shahara yanzu a cikinmu ba. ƴan uwa masu albarka, Ramadana watan aiki ne, gashi kuma ya kawo ƙarshe. Yana da kyau kowa ya tsaya ya duba me kai a cikin kuma ƴan awoyin da suka rage, me zaka iya idan ka riski abin da ya kubuce maka. Da fatan Allah madauki sarki ya karɓa mana, ya kuma gafarta mana zunubin mu, ya sanya mu cikin waɗanda zai enta a wannan wata, ya sanya mu cikin waɗanda zai karɓa ayyukan su, ya mana rangwame, ya samu a cikin rahmarsa. Zamu dakata a nan sai Allah ya kamu darasi na gaba. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.